Asharuwa na tuna mata Asharuwa amma ba ruwaniya ba Asharuwa dan Allah Asharuwa na tuna mata Asharuwa amma ba ruwaniya ba Eh inda rabana iban san da wahala ba na riga annabin Allah Rijiya iban san baki kishi ba inda mata ba zan yi kida su mun kurunga ganda garki zan ba ku mata yau ina taku zangwani nake sake sauti irin da kauna cashiya ke ba zan so Asharuwa na tuna mata Asharuwa